tun shekara 2015 ne bayan an gano gawawwaki 93 a cikin Sahara, wanda yara 52 ne daga cikin su da mata 37 da mazaje 4. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta ayyana ranar 28 ga watan Satumba na kowace shekara ranar yaki da safarar mutane. Haka ma gwamnatin kasar ta kafa doka mai lamba 2015-36 wadda ta tsaurara yaki da safarar mutane. A lokacin da yake wa yan kasar jawabi, malam Maru Amadu, ministan shari'a na Jamhuriyar Nijar, ya bayyana irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin yaki da safarar jama'a. Madu'un wannan ranar ta bana shine kasafin aikin dokar yaki da safarar jama'a ta ranar 26 ga watan Mayu shekara ta 2015. Kuma ministan ya ci gaba da cewa gwamnati ya zabi wannan madu'un ne a bana domin kar ya rarraba safarar jama'a da safarar bakin hauri, wannan ko domin sawar idanu a kan wannan lamari don samar ma waɗanda ake cuta a cikin wannan sha'anin abin dogaro.
A shekarar bana dai, jihar Agadez ce za ta karɓi bakuncin wannan bikin bayan wanda ya wakana a shekarar ta gabata a birnin Tawa. Wannan tamarra ta yaƙi da safarar mutane da jamhuriyar ta Nijar ta sama gaba na samu haɗin kan ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka, ECOWAS, ko sai dai yawo, kamar yanda wakilin ƙungiyar ke cewa a wata muhawara a talabijin ta ƙasa.
Du Niger en ce qu'elle réprime le trafic illicite des migrants et à l'adéquation avec le protocole, les protocoles de la CEDEAO de la libre circulation.
Dokar ta Jamhuriyar Nijar ta yaki da safarar jama'a ta na daidai da manufofin ungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka, ECOWAS, ko CEDEAO.
Ita dai wannan anniyar da ƴan ƙasar ta Jamhuriyar Nijar suka dauka na sama jikin fitoka domin yaki da wannan mummunan manufar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.